arziki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Tusile dauke da shirin
amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
To idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata muna tattaunawa ne akan batun sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki gyambo ko kuma munar rauni a jikin bil'adama cikin sauri wanda ake kira maggot therapy wakilin Muhammad Ibrahim Kwari shine ya dauko mana bayanai akan sabuwar fasahar a tattaunawar su da Dr. Mustafa Ahmed Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano yayi magana akan wannan sabuwar fasaha wanda tuni asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka fara amfani da ita kuma yace kwalliya ta fara biyan kudin sabulu ga ci gaban hirar da shi Dr. Mustafa
idan akwai ciwo ko jambo a wajen jini baya gudana yanda ya kamata idan wannan farin da tsin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai dauki lokaci
kuma wannan rubabbiyar fata
yawa rubabbiyar fata kenan sloth kenan a turance muke cewa so yana daukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kadan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wayannan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fida daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi bangaren misali kamar plastic ana samu yanzu muna aiki ma da taron bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani part wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wayannan kwayoyin halittun
bayanan ka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an ne hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon ada da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a gargajiya
eh gaskiya saboda abinda yanzu muke ƙara wayarwa da mutane kai kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wani da ke yawo da wani gyambo a jikin sa da ya sanya ciwon ya dade yana magani be kai ga samun sauki ba muna iya gwada wannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a kai ga samun nasara yanda ake bukata gaskiya
baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abinda kuke kira amputation ne yake sassan jikin da adam saboda ridewa ko rashin gyaruwar sports
eh wannan saboda bincike da yawa da aka gudanar a kasashen da suka gaba sun nuna cewa idan aka yi amfani da maggot therapy musamman a wanda suke da kamar gyamban ciwon suga diabetic foot ulcers kenan gaskiya yana rage rates na kamar amputation kenan na bangaren kamar cire wani sassa na jiki amma ina son mutane su san cewa wannan maganar da muke duk wani abu da zamu muna kamar yanda na faɗa baya muna aiki da likitocin orthopedic da kuma sauran
likitocin wato wadannan masana fasahar harkokin kasusuwan dan adam
yawa sai kuma idan misali masu irin wannan cutan suka zo akwai gwaje-gwaje da muke sa a yi daya daga cikin wannan gwajin akwai abin da muke cewa Doppler scan shi wannan Doppler scan kamar hoto ne wanda zai haska na kafar zai haska ga na hanyoyin jini da suke gudana a tabbatar cewa babu wani hanyar jini da ta tsuke ko kuma ta toshe saboda mun san cewa masu ciwon suga akwai abin da ake cewa kamar atherosclerosis a turance suna iya samun wannan abin abin da yake sawa kenan ake samun har akai ga ciwon wannan sai an yanke masa kafa saboda wannan hanyoyin jinin suka toshe jini baya gudana baya kaiwa ga wannan sassan jikin so har wannan bangaren jikin ya kai ga mutuwa so wannan gaskiya yana taimaka sosai saboda wannan bincike da yawa sun nuna cewa ana samun sauki idan aka yi amfani da wannan sabon fasahar na maggot therapy idan mara lafiya ya zo kuma muka fara kan lokacin da ya kamata gaskiya
wai da ta Mustafa yaushe kuka fara wannan fasaha kuma yaushe a nan kenan kuma aka sanin yaushe ne aka fara
eh kamar akwai na taba faɗa a baya cewa wannan maggot therapy abu ne da muke cewa kamar standard treatment wanda ake amfani da shi kamar fasaha ce da ta samu sahalewar abin da muke cewa kamar FDA kenan a kasar Amurka da kuma NHS British National Health System da shekarar 2004 kenan, shekaru 16 da suka wuce kenan. To mu kuma yanzu ne muke samun samun yin amfani da shi wannan sabuwar fasaha. To gaskiya duka dai ba mu wuce ba kai shekara ɗaya ba da fara amfani da wannan sabuwar fasaha, kuma gaskiya dai alhamdulillahi muna ganin dai sakamako masu kyau gaskiya.
Kuna da takalman da kuka yi nasarar ayyukansu, sannan kuma da kila kun ɗanyi harkashen na gaba.
Gaskiya to a takaice dai abin da za mu iya cewa shi ne so far dai mun samu dai marasa lafiya da muka yi wa waɗannan amfani da wannan sabuwar fasahar, kuma gaskiya mun samu abin da muke cewa kamar nasara na sama da kaso 90 kenan cikin 100 gaskiya. Tunda waɗanda magani kamar yadda na faɗa maka da yawa da an sallame su sun tafi, kuma abin da ke raba mu da su ma dai sai dai addu'a, saboda gaskiya wasu za a ga sun zo akwai wanda mai bi da aka ce za a cire mishi wani sassan jiki, amma kuma da muka sake zama aka sake duba sai aga cewa a gwada musu wannan sabuwar fasaha, kuma gaskiya an yi nasara sosai.
Akwai bincike da na watakila faɗaɗa fasahar ku
ai kamar yadda na faɗa ka san, tunda yanzu misali muna maganar asibitin koyarwa na malam kenan, iyalan muke kamar gudanar da wannan fasaha. Akwai sa ran gaba cewa da idan mun ci gaba da wayarwa da mutane kai, tunda mun san cewa a nan Kano kadai muna da manyan asibitoci da ya hada da asibitin Kashi na Dala, asibitin Murtala, asibitin Nasara, duk suna ganin irin waɗannan masu ciwuka. So muna sa ran za su ke turowa nan, kuma gaskiya za mu ci gaba da samun ƙarin alƙaluman da kuma marasa lafiyar da za mu yi amfani da wannan. Kuma kamar yadda na faɗa gaskiya yanzu ba mu daɗe da yi da faruwar wannan fasahar ba, amma gaskiya dai yawanci muna ganin gaskiya nasara.
Yabo na kewa da likitocin duniya ba mu kamar likitan Najeriya. Sadautaka tana likitocin duniya da suka ɗau mutuwa mun rayuwa.
Mami kace nasara mai kalubalen ku yanzu
ito yanzu kawai kalubalen mu baya wuce, tunda ka san duk wani abu da idan aka ce misali sabo ne yazo, so mutane sai an dan dauki lokaci ana wayar musu da kai ana kuma nuna musu fa'idar da kuma amfanin wannan sabuwar fasaha. Kuma wannan shine abin da muke matakin da muke yanzu kenan na sanarwa da mutane cewa ga amfanin wannan abin ga kuma fa'idodin wannan abin
ta bangaren kayan aiki fa
kamar yadda na faɗa maka for now dai gaskiya ba zan ce muna da wannan kayan aiki ba, tunda muna samun kusan da muke da bukata muna samun su waɗannan kwayoyin halittun na tashar da muke yi.
Lafiya uwar jiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya, kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya.
Likita masu sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cutar coronavirus ko kuma COVID-19 kamar yadda aka yi mata lakabi. To ina aka kwana ne batun wannan rigakafi?
To Hajiya, batun wannan rigakafin da har yanzu masu aikin binciken kimiyya suna bincike akan wannan rigakafin, amma an so ma kafa na farko, kafa na biyu na binciken, amma kafa na uku yanzu ake ciki.
Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusile a duk alhamis a shirinmu na rana. To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen wannan shirin, muna fata an amfana. A kasance mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin shi Dr. Mustapha Ahmed Yusuf da Muhammad Ibrahim Kwari da ya ɗauko mana, sai Jill Lazarus Gresham wanda ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu.